أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة أشهر إيدا وطن شعبان شكرا تدبول دليل أربعين دهود هجرية wanda ya dace da uku da watan uku shekara ta 2023 hijiriya miladiya afwan zamu ci gaba da karatun littafin mu as-sunan na al-imam al-hafiz abu daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 47 muna cikin kitabus sala zamu tashi babi na 56 akwai fa'ida kahin wannan can satin da ya gabata akwai wani babi na ilimi cikin ilimin hadisi wanda malamai suke kiran shi al-kulliyatul hadisiyya kamar yadda Qur'ani yana da kulliyat malamai sun yi su janibin tafsiri janibin ulumul Qur'ani janibin qawaidut tafsir janibin kaza to haka nan ilimin hadisi yana da al-kulliyatul hadisiyya janibin ilmur rijal janibin matanin hadisi janibin kaza to wannan ilimi ne mai amfani wanda malamai za su gaya maka cewa cikin mas'alar kaza babu hadisin da ya inganta sai hadisin wani da wani ko kuma a ce maka cikin mas'alar kaza babu hadisi ko ɗaya da ya inganta to akwai littattafai da dama akan wannan wanda an farrada su magaba kuma duka ana ciro su ne daga maganganun magabata su Ahmad ibn Hanbal su Malik su Sufyan ats-Tsauri su Abu Zur'a su Abu Hatim da manya-manyan malaman hadisi su al-Imam al-Bukhari to malamai na baya da suka zo duk sai suke hada wannan maganganun nasu sai zama wani babi ne na ilimin hadisi mai zaman kanshi daga ciki akwai wanda babban malami wannan littattafan baya Bakar Abdullahi Abu Zaid yayi at-tahdis bima qila la yasihu fihi hadis ba da labari da wasu masail da aka ce hadisi ko ɗaya bai inganta a cikin su ba to a ciki zamu dauki wasu masaloli ɗaya biyu uku haka mi misali da su a nan gurin a cikin abin da ya shahi kit ya jera su ne akan tartibi na abun nan tartibi na babun fiqhu kitabu tahara kitabu salat kitabu kaza har zuwa karshe amma tartibi na malaman fiqhu na hanbaliya dan shi ba hanbali ne nan cikin kitabu tahara a cikin mas'ala ta 27 wanda yake cewa hadisi bai inganta cikin ta ba alma'ul mushammas ruwan da aka sa shi rana yayi zahi wasu suna hana wanka da shi ko kuma arwalla da shi al-uqayli yake cewa laysa fil ma'il mushammas shay'un yasifu musnadan a cikin ruwa wanda ya shahi ruwa wanda rana ta sashe zahi ko hani ko umarni babu hadisi ko ɗaya da ya inganta ji al-Imam al-Uqayni mai littafin ad-du'afa yace an rawaito wani abu ne kawai daga Umar dan Khattab Allah ya rada shi akan hani gami da wanka da shi asarkin na Ibn Umar dan Khattab hani gami da wanka cikin ruwan da rana ta buge shi ayyai zahi Shafi'i ya rawaito shi cikin littafin al-Ummu a cikin sanadin shi akwai rawi mataruki Baihaqi ya hudo shi cikin sunanin shi da Darul Qudni cikin sanadin shi akwai rawi majahuli dan saboda haka ne al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa wala yasihu fil ma'il musha'ma'ul musakhkhanu bi shams hadithun wala asarun yace babu wani hadisi ɗaya da ya inganta wajen hani gami da wanka da ruwan rana ko hadisi ko asar na magabata wala karihahu min qudama al-adibba ko likitoci magabata ba su kishi ba wala abahu ba wanda ya zarge shi yace wa shadidu sukuna yuzhibu shamul kilah kawai dai abinda muka sani wanda zahin shi yayi yawa sosai zahi na rana ba na wuta ba yana narkar da kitsan dake cikin koda wannan kawai shine abinda muka sani in ji al-Imam Ibn al-Qayyim wannan kenan duk wani hadisin da zai zo hani akan wanka da ruwan da rana ta abin nan tabbige shi babu wani hadisin da ya inganta a ciki kenan kaga wannan me yake bada amfani an baka ka'ida akan wannan babin duk inda ka ji wani yana hadisi yayi hani ko yayi umarni kawai ce ƙarya ce ba tsoro ba abun nan kawai ce ƙarya kake mas'ala ta 45 al-jahr bil basmala bayyana bismillah dan abu ne da ake ta sabani cikin malamai a bayyana bismillah cikin abun nan al-imamu Daraqutni yace kullu ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahr bi bismillahir rahmanir rahim falesa bi sahih duk hadisin da yazo yake bayanin kan cewa annabi ya bayyana bismillah ko yace a bayyana ta babu sababu sahihi ko ɗaya a ciki Daraqutni ko mun san waye Daraqutni a cikin ilimin hadisi kuma babu wanda zai samu ba karanta ta a boye ba bayyana ta Daraqutni yake magana cikin sallah ba wajen sallah ba sai mas'ala ta gaba at-tasmiya mas'ala ta 58 wannan wada a ce lokaci gare mu dacewa ya aje an sa shi an karanta shi dan saboda sanin duk wasu abubuwa da basu inganta ba duk wani babe zai buda maka yace mas'alar kaza duk wani hadisin da za a kawo kawai ƙarya ce kenan wannan an baka kulliyatul hadisiya ba ruwanka da bincike kuma manya ne hafizai suka ba da wannan magana wanda tun daga lokacin su ba wanda ya isa ya ja sha ba wanda ya ja yace a ga hadisi wanda ya inganta tasmiya cikin farkon tahiya da addu'a a ƙarshen tahiya munura da kyau wajen tahiya farko mutum ce bismillahir rahmanir rahim tahiyatullahi zakiyatullahi yayi bismillah da kuma addu'a a ƙarshen ta ma'ana tahiya ta farko addu'a a ƙarshen tahiya ta farko yake cewa lam yunqal anhu ba a cirato ba daga annabi da dai cewa yayi bismillah wajen karanta tahiya ko daya haka nan bai kasance ba yana yin a'uzu a wajen azgami da azabul qabri da azabin nar da fitnatul mahya wal mamat da fitnatul masihid dajjal at-ta'awuzu min arba'a neman tsari daga abubuwa guda hudu inni a'uzu bika min fitnatul mahya wal mamat min fitnatul masihid dajjal a cikin tahiyya ta farko ibnu al-qayyim yace ba a taba yi babu ko daya yace wanda suka yi ce mustahabi ne sun dauka ne kawai akan cewa umumin annabi yana yi a tahiyya amma tahiyya ta karshe ake ne an kayyade shi da cewa tahiyya ta karshe akwai wanda naji wani malami yana darasin muwatta yana cewa akwai tahiyya ta farko ma malaman malikiya da suka hana babu hujja tahiyya ta farko ma ana yin addu'o'i ana yin azkar to wannan kuskure ne bai inganta ba duk wasu addu'o'i da wannan ake cewa bayan tahiyya ake yin su ana yin su ne tahiyya ta biyu ibn al-qayyim yake wada cikin littafin shi yana da littafin da al-manarul munif fi sahihi wa dha'if ibn al-qayyim shi ma wannan baban kenan yayi ma hidima manarul munif akan abin da ya inganta da abin da bai inganta ba shi ma na tanawulin masail irin wannan yace dukkan mas'ala kaza babu hadisin da ya inganta a cikin ta da kai masail da dama wanda ya kamata a ce mutun ya san su ana rike da su rike da rubabbun hadisi ana ta aiki da su wanda ko babun hadisi dai bai inganta ba hadisin da ke cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci he a cikin masallacin musili yake cewa al-imamul mausili cikin baban nan babu abin da ya inganta daga annabi alaihi salatu wassalam haka nan juma'a da ake cewa man tarakaha walahu imamun adilun aw ja'irun la salata lahu ala la hajja lahu ala la sawma lahu har zuwa karshe ce ƙarya ce gabaki ɗaya babu abin da ya inganta ibn hazm yake cewa hadisin la salata li jaril masjidi illa fil masjidi hadisi ne da ifi ya tabbata dai ali ya hadu wannan magana amma ba annabi ba ibn hazm ko jagora ne cikin ilimin hadisi wannan mai lubabul hadisi ya kawo shi kuma sanin mu ne yana cike da hadisi masu rauni har mawdu'ai ma abuwa da dama wanda malamai Allah musu rahama sun kawo su sun yi ta bayanin cewa bai inganta ba haka nan akwai wani hadisin da yake cewa dangance da makwabtaka cewa 40 daran jaran gida 40 makwabta ne nan gidan 40 makwabtanka ne nan ma ha akil ga mutun 40 kenan da wajibinka ne in kai ka dafa wani abu gidanka nan akai ma mutun 40 nan akai ma mutun 40 ko wani gidanka kenan mutun 160 zaka kai akai lissafi to wannan hadisin shi ma yana cikin nan gurin ya ce ƙarya ce bai inganta ba babu shi a cikin sunnar annabi alaihi salatu wassalam yace abinda ke tabbatar wannan kawai al'adar mutane ba a haddade ba shari'a ba ta sa iyaka ba baban da zan mu tashi shine baban muna da abubuwa da dama wanda ya kamata a ce an karanta su amma lokaci ne babu dukkan karatuttuka ne na gaugauci babu lokaci isasshe babe na gaba babun fi man salla fi manzilihi babe na 56 ne zan mu tashi cikin kitabus sala babun fi man salla fi manzili summa adraka aljamaa yusalli ma'ahum baban da ke bayanin wanda yayi sallah cikin masabkin shi a gidan shi sannan kuma sai ya samu jami'i jama'a shi yayi sallah tare da su hadisi na 571 al-imam yake cewa haddathana habs ibn umar haddathana shu'ba akhbarani ala ibn ata an jabir ibn yazid ibn al-aswad an abihi annahu sallama a rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulamun shab yana yaro matashi falan ma salla yayin da yayi sallah iza rajulani sai ga wasu mutane guda biyu lam yusalli fi nahiyatil masjid basi sallah ba a dabara da masallaci fada abihima sai annabi ya kirayo su faji abihima aka zo da su turidu fara'isuhuma naman kahwa da su yana ta makyarkyata suna ta karkarwa naman sanannan yana ta karkarwa suna jin cewa annabi a matsayin shi na shugaba saboda kwarjinin shi wani abu ne zai musu wani hukunci ne za a musu faqala sai ce musu ma mana kuma an tusalliya ma ana me ya hana ku yi sallah tare da mu qala sai suka ce kar sallaina fi rihalina ai mun yi sallah a masabkan mu a gidajen mu faqala sai annabi ya ce la tafa'alu kada ku aikata idza salla ahadukum fi rihalihi idan ɗayan ku yayi sallah a gidan shi summa adraka al-imamu wa lam yusalli sanan yatarru liman bai yi sallah ba falli sallima ahu to yayi sallah tare da shi tare da liman kin ma'ana fa inna halahu nafila zatta kasance mishi nafila ce wannan kene yake nuna mana halaccin maimaita sallah cikin jami'i bayan kai kayi ta kai daya wanda wannan abu dauda yake son tabbatar mana shine yasa al-imamu al-khattabi a cikin ma'alimu sanan yake cewa cikin hadisin ilimin da zan mu dauka akwai cewa ashe wanda yayi sallah a gidan shi sannan ya tarro jama'a ya dace da su sai yayi sallah tare da su kuma sallan nan tashi daga cikin salloli guda biyar yake ne wannan shine mazhabin Shafi'i da Ahmad da Ishaq kuma ita ce magana Hassan da Zuhri wasu mutane suka ce zai sake magruba da asuba kadai haka al-Imam an-Nakhai ya fada aka rawaito haka daga Auza'i Malik da Sufyan Sauri suna karhanta mutun ya sake magruba hujjar su shine cewa magruba ita ce witrun nahari in kan maimaita ta zama na Shafi'i Abu Hanifa yake cewa la yara an yu'ida salatul asri bai ya ganin cewa mutun zai maimaita sallar al-asr da magruba da sallar asuba in ya kasance ya sallace su sai yake cewa mai sharhi amma zahirin hadisin hujja ce akan cewa hujja ce ga wanda suka yi hanun wasu salloli dan annabi bai ce banda sallah kaza banda kaza kawai wanda yayi sallah cikin ku ya tardo liman ya sake sallah ya bi sai a sake sallah bai ce da a ce akwai wanda sallar daban da ita da annabi ya ce musu banda sallah kaza banda sallah kaza ba an hudda wasu salloli ba da wani kiyasi daban wa fi qawlihi a cikin hadar shi annabi da yake cewa sallallahu alaihi wa sallam cewa ita nafila ce gare shi dalili ne akan cewa anna salatu tatawwu'i ja'iza ba'da al-fajr cewa sallar asuba sallar nafila bayan asuba daidai ce kahin al-fajr ya huto in tana da sababi idza kana laha sabab in tana da sababi kaga wannan in muka nura tabiyince annabi yayi nuni gare ta yace ta zame maka nafila kene sai nuna cewa bayan sallar asuba ana iya muta sallah ta nafila ta sababi rak'atan al-fajr ce ta barka kana iya maimaita ta koda bayan an yi sallar asuba ko tahiyatul masjid ce ka shiga masallaci mai sababi da inji mai sharhi hadisi na 572 al-imam yake cewa haddathana mu'az haddathana abi haddathana shu'ba an ya alabuna aba an jabir bin yazid an abihi yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam as-subha nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah asuba bi minan amina bi ma'anahu da ma'anar shi kenan nan ruwaya ta gaba ta bayyana mana a ina akai wannan abu shine amina hadisi na 573 al-imam yake cewa haddathana qutaiba haddathana ma'an bin isa an sa'id bin sa'ib annahu bin sa'sa'ata an yazid bin amir yake cewa ji'tu nazu wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati annabi yana cikin sallah fajalastu sai na zamana wa lam adkhul ma'ahum fi salah ban shiga sallah tare da su ba kada sai yake cewa fan sarafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiye shi far'a yazid jalisan sai ya ga yazid yana zamne fa kada sai ce mishi alam tuslim ya yazid ba ka musulunta ba kuma naga ana sallah kai kana zamne kada sai yake cewa bala ya rasulullahi kada aslamta eh haka ne ya ma'aikin Allah na musulunta kada sai yace fa ma mana aka an tadkhula ma annasu fi salati mi ya hana ka to ka shiga cikin mutane tare da sallar su kaga usulubi in an ga mutun ya aikata wani abu koda kasa yake da kai wajen ilimi koda kasa yake da kai wajen shugabanci ba ka haushi da fada ba maka haushi da fadan ba cewa me yasa kai ka tambaye shi hujja me yasa tana yiwa yana da dalilin da kai ma zaka gamsu da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yammishi yake ce mishi me yasa kai kaza sai yace ni kar salati fi manzili nayi sallah a masabki na ne wa ana asibu an kar sallaitum ina zatan tunin kun yi sallah shi yasa nayi sallah ta fa qala sai yake cewa idza ji'ta ila salati idan ka zo zuwa ga sallah idan masjid masallaci fa wajadta an-nasa kai star da mutane fa sallima ahum kai sallah tare da su wa in kunta kar sallaita koda ka kasance kai sallah ta kullaka nafila sai ta kasance maka nafila cewa hazihi maktuba wannan ta kasance maka ita ce farillah kaga nan kuma an nuna mana cewa ta biyun wannan ita ce farillah ba wacce bace nafila malamai suna da bayani suna da magana akai mun yi bayanin nan ina ga sahih bukhari hadisi na dan ne farilla mana wannan cewa dai ta zama nafila wannan wajen Allah ne ba wai anniyarka ba. Hadisi na 574 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Salih shine Ahmad ibn Salih al-Misri qala yake cewa qara'tu ala ibn Wahab na karanta a wajen Ibn Wahab yake cewa akhbarani Amr ya bani labari daga Bukair annahu sami'a Afif ibn Amr ibn Musayyib ya ji wannan malami ya kuli yana cewa haddathani rajulun min bani Asad ibn Khuzaima wani mutun ya bani labari daga bani Asad ibn Khuzaima annahu sa'ala Abu Ayyub al-Ansari ya tambaye Abu Ayyub al-Ansari fa qala yake cewa yusalli ahaduna fi manzilihi dayan mu zai salla a masabkin shi ya as-salata yusallati wa tasalla summa ya'til masjida sannan yazo masallaci wa tuqamu as-salatu kuma an tsaye da salla fa usallima ahum sin sai in yi salla tare da su fa ajri fi nafsi min zalika shay'an sai in ji wani abu a raina gami da wannan sake sallar da nayi fa qala abu ayyub sai abu ayyub al-ansari sahabi yake cewa sa'alna an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma yadda ka tambaye mu haka mun tambaye annabi gami da haka fazalika faqala sai annabin yace mana fazalika lahu sahamu jam'in wannan yana da lada jam'i yana da lada jam'i jam'i ba sahamu jama'atin ba kamar doka jam'i ta Hausa jam'i ta shiga abun nan sahamu jam'in zan mu gami su me ake ne sahamu jam'i al-Imam al-Khattabi yake fassara sahamu jam'in yana nufin cewa sahamu min al-khair lahu hazani kana da rabo tattararar rabo na lada biyu ta ka samu wancan ka samu wannan a cikin shi akwai ta huska a hafa shi yake cewa sahamu jam'in yana nufin sahamu lijeishi kana da lada na mayaka wanda suka je yaki shine ladan ganima aljam'u nan gurin shine aljeishu shi yasa ya fassara shi akhfash dan Allah ce falan ma tara aljam'ani aljam'ani nan gurin jam ko wani mayaka ne ko wani bi aka kira su da jam haka aka ce yumar ta aljam'ani duka jam'i nan gurin sayuhu zamul jam'u duka jam'u nan mayaka ake ne kenan ya fassara hadisi da wannan jam'un guda uku da suka zo a Qur'ani a cikin mirqatul mafatih yace tusibu min sawabil jama'a zakka samu ladan jami'i al-imamu dibi yace da yake cewa a zuciyata in ji wani abu ina ga cewa na aikata wani abu na lahi cewa ina da wani abun da nayi wani abun da bai dace ba babu na samu sun da bakwai al-imamu yake cewa babun iza sallafi jama'atin summa adraka jama'a yu'it baban da ke bayani idan mutun ya salla cikin jama'a kuma ya tarda wata jama'a zai saki hadisi wancan ana magana wanda yi shi daya nan kuma ana magana wanda wata jami'i ce yayi hadisi na 575 yace haddathana abu kamil al-imam yake ce abu kamil ya ba mu labari haddathana yazid ibn zurai haddathana husayn an amr ibn shu'aib an sulaiman ya ani maula maimuna ne yace ataitu ibn umar nazo ma dan umar afu wancan hadisi na 574 na an ce rajulun min bani asr ibn kuzaima akwai majhuli cikin shi kenan akwai magana kuma ba sahabi bane Abu Kamil ya ba mu labari ta da sana Yazid ibn Zurai haddathana daga Amr ibn Shu'aib an Sulaiman nan Amr ibn Shu'aib ya yi riwayar daga ba daga kakan baban shi daga kakan shi ba ya'ani maula maimuna akwai wani bahasin gani ba jimawa riwayat Amr ibn Shu'aib an gairi abihi an jaddihi fi sunan al-arba'a riwayoyin shi da yayyo cikin sunan al-arba'a wanda ba daga baban shi ba daga kakan shi ba yahi riwaya daga baban shi daga kakan shi yace ataitu Umar ibn al-Badadi nazo ma Umar akan gurin da ake cewa al-Balad wa hum yusalluna suna salla fa qultu sai nake cewa ala tusallima ahum shin bazakai salla tare da su ba qala yake cewa kar sallaci ni nayi salla inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu salatan fi yawmin maratayn kada ku yi salla wata salla a wuni so biyu salla daya ce ayi ta so biyu wannan al-Imam al-Khattabi yake faɗa cikin ma'alimu sunan wannan sallar shine sallar zabi kuma ka zabi abin badu ba sallar da ta kasance tana da sababi ba kamar mutunan da yayi sallah ya samu jama'a suna sallah yayi sallah tare da su dan saboda ya samu faralar jami'i wannan tawfiki ne tsakanin hada hadisan guda biyu dan ka a ci karo tsakanin hadisan a cikin al-iskenan nan gurin yana nuhin cewa wannan kawai wanda radin kanshi yayi azzafar kuma ya tashi a radin kanshi yace bari in ƙara dai maimaita azzafar kinnan shi annabi yake hanawa ko kuma jami'i ce kuma yanzu ya ga wata kuma yace bari dai in ƙara wata jami'i shi annabi yake magana sallallahu alaihi wasallam anan al-imamu mai al-istizkar yanzu na muku maganar ibnu abdul bar mai sharhin muwatta al-istizkar sharhi al-muwatta to a gashi abin da yake faɗa a sharhin shi yace ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuwiya sun yi ittifaqi akan cewa ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a salla salla ɗaya a wuni ayi ta so biyu shine yace mutun ya sallaci sallar farilla sannan sai ya gama bayan ya gama kuma sai ya maimaita ta akan cewa dai farilla ita ce zai maimaita amma wanda ta biyin ya sallace ta zai je a jami'i yayi da niyyar cewa ɗaya ta zama na nafila dan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da umarin da Annabi yayi wannan babu laihi ba za a ce ya sallaci sallah so bi ba dan ɗaya ta hade farala ne yake neman farala ita ce jam'i ya tafi wannan tahi sallar mutun daya haka al-Imam Shawkani huda cikin Nailul Awdar kuma magana ce wadda ita ce daidai cikin sharhin hadisin nan babu na 58 al-Imam yake cewa babu jima'ul imama wa fadliha baban da ke bayanin abin da tattaro ramalin limanci da faralat limanci hadisi na 576 al-Imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Dawud al-Mahari حدثنا ابن وهب اخبرني يحيى بن ايوب انا عبد الرحمن بن هرمله انا ابي علي الحمداني yake cewa samaitu uqbah bin amir yaqul naji uqbah ibn amir yaqul yana cewa samaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amman nasa wanda ya limanci mutane fa asabal waqta yadda ce da lokaci falahu lada ya tabbata gare shi wala hum suma ladan ya tabbata gare su wa man intaqasa min zalika wanda ya rage wani abu daga wannan daga lokaci kenan fa alaihi zunubi ya tabbata a gare shi wala alaihim zunubi ba ya busa kansu dan liman shine haƙi yake busa kanshi a cikin sanadin hadisin nan akwai Abdurrahman ibn Harmalah al-Aslami al-Madini al-kunya shi shine Abu Harmala malamai ba dai ba bi ba sun rauna nashi duk da Muslim ya huddo hadisin shi Bukhari ya huddo hadisin cikin al-Jami'u Sahih daga Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum in akhdahu falakum wala huwa alaihim mun wuce hadisin a cikin sahih bukhari babu na 59 babun fi karahiyatu tadafu ala al-imama baban dake bayani ko kuma anil imama dake bayanin karhancin tunkudaideniya akan limanci hadisi na 577 al-imam yake cewa haddathana haruna ibn abdul azdi haddathana marwana haddathana haddathatni talhatu ummu burab أنا أكيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم وتمتتش دا قبيل بني فزارة دا سلامة بنت الهر ارؤوا خرشا بن الهر تي الفزاري قال تكي تيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم انزان الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا إن من أشرات الساعة للينا دا تكين على منتاشن القيامة شيني أشرات أن يتدافو أهل المسجد متانا مسلاتي سيتتن كوديني لا يجدون إماما يصلي بهم بزس ساملي من كن دزي مس صلى بسبب ديا دور جاهل تي دكوا بس كرنتي الديني شبا نعم نقول يكي تيوا من شرحي شيني يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسي كوان سينا كوري لمن تي أكنشي يتي لست أهل اللي ما ترك أنه ترك ما تصف به إماما ينا نون تي شيبي چنچنتا بدن ياسن يابر حكين ديك ماتا يكرنتا نيدا تي لمن تي abin da muke ciki a yau in liman bai zo ba ya rasa wanda zai ja a jima ana ta duk wanda aka ce ya wuce yana ce a baya wuce ba wasu suna yi dan tawadu amma wasu suna yi dan saboda sanin cewa ban karanci ba limancin al-Imam Tibi haka ya faɗi wannan sharhin ko kuma bangaren su ya tunkuda bangare a tura wani akan saboda limanci ya kiya dan saboda sanin cewa bai karanci limancin ba kamar da Aliyu al-Qari ya faɗa wannan asharatu sa'a cikin alamun tashin alkiyama as-sugura kanana babu na 60 babu man haqqu bil imama baban dake bayanin wahida cewa da limanci wannan babu mun yi shi a cikin sahih bukhari hadisi na 578 al-imam yake cewa haddathana abul walid dayalisi haddathana shu'ba akhbarana isma'il ibn raja qala yake cewa sami'tu aus ibn dam'a yuhaddisu an abi mas'ud al-badri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan abu mas'ud al-badri mun ta obada fa'ida kan shi cewa ba dan yaje yakin badar ba bai je badar ba badar guri ne anan yake zamanan nan masabkin shi yake ana nasaba shi ga badar dan masabkin shi ne ba dan yaje yakin badar ba sahabi ne yace ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah wanda zai limanci mutane wanda yayi su karanta littafin Allah qur'ani wa aqadamuhum qira'atan da wanda yayi gabacin su karatu fa in kanu fil qira'ati sawa idan a karatu sun zama na daidai fal ya ummuhum aqadamuhum wanda ya kasance ya rigaye su ya abun nan hijratan wajen hijra ya limance su wannan ko zamanin annabi ne abun da ya shahi hijra fa in kanu fil hijrati sawa idan a hijra sun zo daya fali ummuhum akbaruhum sinnan wanda yi su girman shekaru ya ja sun an zo daidai yace wala ya ummur rajul ba ai limancin mutum fi baitihi a gidan shi wala fi sultani ko kuma gurin da ke kalkashin mulkin shi wala yujlasu ala takrimatihi ba a zama akan shin huda shi ta khususiya ta gidan shi illa bi iznihi sai da iznin shi ko ya kake da mutum shin huda shi ta gidan shi ba zaka je ka hau ba in ba tare da iznin shi ba a cikin hadisin da yake cewa zahirin magana annal muradu aksaruhum lahu hifzan cewa wanda yake kowa harda ce qur'ani yake cewa aqrahum li kitabillah wanda yake kowa harda abinda ke nuni akan wannan cewa harda ake nihi abinda tabarani ya huddo mu sani cewa masu sharhi suna iya yin sa akan su samu fassara hadisi da hadisi tabarani ya huddo da cikin hadisi cikin al-mu'jamul kabir hadisin da mazajin su masu karhi ne daga amr ibn salima yake cewa na tahi tare da babana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan musuluntan mutane na sai ya kasance abin da ya mun wasiya ce li ya ummukum aksarukum qur'anan wanda yahi ku yawan qur'ani ya limance ku fa kuntu aksarhum qur'anan faqaddamuni na kasance na hisi yawan qur'ani suka gabatar da ni wanda bukhari ya huddo shi da abu dauda da nasa'i wakila wasu ka ce ahsanuhum qira'atan wanda yahi kyan karatu wa in kana aqallu min hifzan ko da yahi su karancin harda ga wanda maharci ne amma bai da tajwidi ga kuma mai izbi amma da tajwidi lahiyayye sai a sa shi gaba wakila wasu kace a alamhum bi ahkamihi wanda suka hi wanda yahi sanin hukunce hukuncen qur'ani al-imam al-khattabi yake fada kalkashin wannan hadisin yake cewa wannan annabi alayhi salatu wasalam munura da ke ya sanya sha'anin shugabancin sallah limancin sallah shine karatu kuma shine aka sa gaba akan sauran dabi'un duka da aka zanu abinda ake nihi anan mutanen in sun kasance ummiyai ne babu wanda ke karatu a cikin su ba wanda ya san komai na alqur'ani to wanda yake cancanta limanci shine wanda ya karanci alqur'ani ya karanci abinda ba a yin sallah sai da shi na karatu na darurar sallah fatiha da dan abinda ya hau sama wa kanat rukuna min arkani wanda ke rukunin sallah ne sai ya zama abin gabatarwa akan abubuwa gami da wanda ake ciki sannan yace abinda ke biyo karatun qur'ani sai sunna sanin sunna shine fiqhu da sanin hukunce hukunce na sallah da abinda annabi sunnanta da sabon shi cikin sallah da abinda suka bayyana duk zancan khaddabi ne nake jayewa kuma liman in ya kasance jahili ne da hukunce hukuncen sallah yace so diyawa wani abu zai bujuro mishi na mantuwa ko na rabkanuwa kari ko ragi cikin sallah maimakon ya gyara sai bata ta gaba daya sai ya kasance wanda yake malami ne gami da fiqhu shi za a gabatar ga wanda bai hada ilimin fiqhu ba da sanin hukunce hukuncen sallah yace sanin sunna duk da ya kasance shine aka kawo a baya cikin ambato qira'a ita ta kasance ita aka fara da ita yace amma malami wanda yake masanin fiqha da sunnar ma'aiki in ya kasance ya san wani abu na alqur'ani ko mun ka dankin shi wanda sallah ta halitta ayi da shi to shi cancanta ga limanci gami da mahiri gwani wanda bai faduwa cikin qur'ani amma kuma bai da ilimin fiqhu da ma'rifatu sunna yace wa inna ma ka abinda yasa aka gabatar da mai karatu in ji khaddabi Allah mashi rahama ya rasu 388 yace dan saboda mafi yawaitan sahabbai gabaki da in kan nura halayensu zaka ga mafi qira'a ta su kuma shine mafi sanin qur'anin da sunnah abdullahi ibn mas'ud yake annabi ko yana magana da mutanen da ke gaban shi abdullahi ibn mas'ud yake cewa dayan mu ya kasance in ya hardace sura daya ta qur'ani ba zai huta daga cikin ta ba ya shiga wata sai ya san hukunce hukuncenta ya san halakinta ya san haramkinta yace amma wanda yazo bayan sahabbai wanda yazo bayan zamani zakka samu aksaruhum yaqra'una wa la yafqahuna fuqara'uhum kaseerun wal fuqa'u minhum qalil zakka samu yace makaranta ga sunan diyawa jingim amma kuma wanda suka san fiqihun kadan ne manan zancan al-imam al-khattabi ya tsaya ada ibn abi rabah yake cewa wanda zai limanci mutane shine wanda yake ilimin fiqihu in sun kasance cikin fiqihu daidai ne duka wannan hanafila ce duka mun yi bayanin nan a sharhin sahih bukhari dan dai kawai wani wanda tasjilin darasi zai kai mutana yiwa bai mutaba'a bukhari wannan yake mutaba'a yace wanda yake su karatu in sun kasance a cikin fiqihu daidai ne da qira'a to sai a samu wanda yake shekaru malik yake cewa Allah mashi rahama wanda yake mutane ilimi a cikin ilimi na fiqihu shi za a gabatar sai aka ce mishi to mafi qira'a qur'ani ha yace ya qara'u man la yarda ana iya samun mahardacin qur'anin ma wanda bai san ba addu'a bai san ba fiqihu auza'i yake cewa wanda yake ilimin fiqihu shi zai ja shafi'i yake cewa in ba a samu qira'a da fiqihu wanda shekaru sun gama a cikin mutun daya to a sa wanda yake ilimin fiqihu inda ya san abin da zai wadatar na karatun qur'anin wanda sallah tana yiwa da shi ko da fatiha da qul huwallahu ce yace wa in qaddamu aqra'uhum in sun gabatar da wanda yake su karatu in ya kasance ya san fiqihu da abin da sallah ta kasance tana gyaruwa da shi daidai gurgudo ɗan bukatu na gyaran sallah na faru suka tashi ya iya gyara su to wannan mahardacin sai a sa shi ce abu ne mai kyau haka Abu Sauri yayi magana ya kawo yake cewa ya qara'u wa in lam yaqra'a kullahu koda bai karanta Qur'ani duka ba shi malamin fiqhun shi zai ja su. Sufyan al-Thawri da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuwiya suka ce za a gabatar da qari'i kawai, su sun dauki zahirin hadisi, sai anan magana a Imam al-Khattabi ta tsaya. Hadisan da zasu zo gaba duka goyen bayan wa'annan ne suke da sharhin su. Hadisi na 579 al-Imam yake cewa hadathana Mu'adh, hadathana Ibn Mu'adh, hadathana Abi, hadathana Shu'ba bi hadzal hadis, yake cewa wala ya'umur rajula rajula fi sultanihi, bazai limanci namiji, bazai limanci namiji ba a cikin karkashin mulkin shi, a gidan shi ne, gurin aikin shi ne, shagon shi ne, in sallah ta tashi matakar shi sallar sai a sa shi gaba. Abu Dauda yake cewa wa kaza qala ya hayl qattan, haka ya hayl qattan yake cewa daga Shu'ba yace aqdamu hum qira'atan, wanda yayi su gabacin karatu. Hadisi na 580 al-Imam yake cewa hadathana al-Hasan ibn Ali, hadathana Abdullah ibn Numayr, an al-A'mash an Isma'il ibn Raja, an Aws ibn Dam'aj al-Hadrami, yake cewa naji Aba Mas'ud an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da wannan hadisin, yace fa in kanu fil qira'ati sawa, in akaratu sun zo daya fa alamhum bis sunna, ai wanda yi su sanin sunna, shi yasa a sharhi muka yi bayanin cewa duk da karatun Qur'ani ya gabaci sunna. Fa in kanu fis sunnati sawa, idan a sunna sun zo daidai fa aqadamu hijratan, to sai an ce sunna hadisan Annabi alaihi salatu wasalam, wanda ya rigaye su hijira, wala mai kula aqadamu qira'a bai ce ba wanda ya rigaye su qira'a. Nan Abu Dauda yana nasanta mana sabanin ruwayoyi na hadisin. Abu Dauda yake cewa wa rawahu Hajjaj ibn Arda an Isma'il, yake cewa wala taqawdu ala taqamar takrimati ahadin, kakka zamana akan shunhuda ta karamci ta wani, shunhuda ta mai gida khasatan tashi, illa bi izini, sai da izinin shi. Hadisi na gaba na 581 yace al-Imam Abu Dawud haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammad akhbarana Ayyub an Amr ibn Salma qala, yake cewa kunna bi Hajir, mun kasance a gurin da ake cewa Hajir. Hajirul qaum shine mahalartan mutane, mazamnan su inda basu tashi daga gurin, gurin mahalarta. Yace yamurru binan nas, shine Hajir, mutane suna wucewa gare mu idza atawun nabiy sallallahu alaihi wasallam, in sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kan hanyar su muke suna wucewa. Yace fa iza raja'u marubina, in sun komo daga wajen Annabin kuma sai su biyo ta kanmu. Fa akhbaruna, suka ba mu labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza, yace kaza da kaza, kuntu gulaman hafizan, na kasance yaro ne mai hardacewa. Fa hafiztu min zalika qur'anan kaseeran, sai na hardace wani abu na qur'ani mai yawa kenan a wannan zawwar da suke ji Amr ibn Salima salama, ina suna ba ni wani abu na qur'ani da suka amso daga Annabi, duk da ni ban tahi ba wajen shi, to sai kasance na har da ce abubuwa da yawa. Fan talaka abi wafidan ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumihi, sai babana ya tafi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasu jama'a na mutanen shi. Fa allamahumus sala, ya karantar da su sallah. Wa qala, ko fa qala, yace ya ummukum aqra'ukum, wanda hi ku karatun qur'ani ya limance ku. Yace fa kuntu aqra'uhum, ni na kasance ni ne mafi sukar mafi cikin karatu cikin su. Lima kuntu ahafazu, dan saboda abinda na har da ce na Qur'ani. Fa qaddamuni, suka gabatar da ni. Fa kuntu a ummuhum, sai na kasance ina limanta su. Wa alayya burdatul lisagira, ina tare da wata bargona, wata riga ta barmushiya karama, wadda take masara, wadda nake ruha da ita. Fa kuntu idza sajartu, na kasance idan nayi sujara, takashafat, ko kuma in kashafat anni, sai ta yayi gami da gare ni, ita dai ce ba wando. Fa qalat imra'atu minan nisa, wata mace daga cikin mata take cewa waru anna aurata qari'ikum, ku rihe mana al'auran makarancin ku, in yayi sujada muna ga al'aurar shi. Yace fashtaru li qamisan umaniya, sai suka sayo mini riga wadda take ta garin Umman, riga ta garin Umman. Wannan me yake nuna mana? Takafur cikin sha'anin addini, kama in kama liman ya kasance yana muku limanci cikin sallah, a hada wani abun da zai taimaka mushi in wani abu ya taso mushi gashi sunna ce ta Annabi da ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Amr ibn Salma yake cewa fa ma farhitu bi shay'in ba'da al-islami, ban yi farin ciki da wani abu bayan musulunci. Farhi bihi, gami da farin ciki na gami da wannan riga, dan saboda yaro ne, ba abun da ke burge shi kamar sabuwar tufa. Yace fa kuntu a ummuhum, sai na kasance ina limanta su. Wa ana ibn Saba, ina dan shekara 7 aw 8 sinina, ko dan shekara 8. Kaga yaro ne karami, shi yasa a cikin Subulus Salam al-Imam Sana'ani yake cewa cikin shi dalili ne ga abinda Hasan al-Basri ya faɗa da Shafi'i da Ishaqa akan cewa babu karhanci akan limancin yaro wanda yake rarrabewa. Malik ya ce makaruhi ne da Imam Sauri. Ahmad da Abu Hanifa sun yi ruwaya biyu, sun ki kuma sun so, amma suka ce cikin farilla zai yi cikin nafila ba cikin farilla ba. amma dai kawai shine ingancin abin bayan maganganu da dama da suka kawo ingancin limancin yaro matukar ya kasance shine mafi sani shine mafi karatu a cikin jama'ar ba za a sa wani babba wanda bai iya karanta alhamdu ba ga yaro can wanda iya qur'ani hadisi na 582 al-imam yake cewa haddathana nufayli haddathana zuhair haddathana asim al-ahwal an amr ibn salma bi hadha al-khabar da wannan labari kala yake cewa fa kuntu ummuhum na kasance ina musulmanci fi burratum wasala a cikin riga bargo wanda yake tsagegge riga ce tsatsage yace fiha fatqun a cikin ta akwai tsage tsage fa kuntu idza sajadtu ya kasance idan nayi sujada kharajtu usti sai mazamai na su bayyana har waccan macen ta yi magana hadisi na 583 al-imam yake cewa haddathana qutaiba haddathana waqi'u an mis'ar ibn habib al-jarmi annan ni ila sahihu yace haddathani amr ibn salima an abihi annahum wafadu ila an-nabi sun taho fataki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarifu yayin da suka so su tahiyya su qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin allah manya ummuna wa zai mana limanci qala sai yace aksarukum jam'an lil-qur'an wanda yi ku hada qur'ani aw akhazan lil-qur'an ko wanda yi ku rukan qur'ani falam yakun ahadun min al-qawmi jama'a ma jama'atu cikin mutanen ba wanda ya hada abinda na hada na qur'ani faqaddamu ni suka gabatar da ni wa ana gulamin ina yaro wa alayhi shimlatul li ina tare da ilbar mushiya ta ta riga qala sai ce fa ma shahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamuhum ban taba haduwa cikin wani mahada ba mai yawa tare da cikin su sai na kasance ni ne limamin su wa kuntu usalli ala janaizihim na kasance ni nake yin limanci a cikin jama'ar su aljarmu nan gurin shine wahum qaumuhu sune jama'ar shi jama'a mai yawa wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmi hadha har yau da nake wannan magana ni nake musu sallah hatta janaiza qala abu daud yake cewa wa rawahu yazid ibn haruna an mis'ar ibn habib an amr ibn salma qala yake cewa lamma wafada qaumi yayin da mutane na suka zo a matsayin fataki ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul an abihi bai ce ba daga baban shi hadisi na 584 al-imam yake cewa haddathana al-qanabi haddathana anas ibn iyad ha at-tahawiyil tara da kadan cikin sunan abu daud wa haddathana al-haisum ibn khalid al-juhani al-ma'ana qala haddathana ibn numair an ubaydullah an nafi ibn umar qala yake cewa lamma qadima al-muhajirun al-awwalun yayin da muhajirai na farko suka zo nazalu al-asba sai suka sabka gurin da ake cewa al-asba guri ne a madina wajen quba qabla maqdami rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahin zawwar annabi alaihi salatu wassalam fa kana ummuhum sai ya kasance wanda ke limanta su salim maula abi huzaifa wa kana aksaruhum qur'anan ya kasance ya yi su karatun qur'ani nan yake nuna ingancin limancin bawa dan shi maula ne haisum ya kara wa fihim cikin su akwai umar ibn al-khattab da abu salama ibn abdul asad kaga dukka suka wuce ya wuce gaba dan shi ya yi su karatun qur'ani hadisi na 275 haddathana musaddad ji abu daud haddathana isma'il ha wa haddathana musaddadun haddathana salamata ibn muhammad al-ma'ana wahid ma'ana su dai ce inda tazo mana ce al-ma'ana kadai muna ta cewa abin da yake shine ma'ana shi dai ce gashi kirare ya fada al-ma'ana wahid ma'ana dai ce an khalid an abi kilaba an malik ibn al-huwairis anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu al-awli sahibul lahu annabi ya ga ya musu ko ya ga ma wani abokin shi yace idza hadarati salatu idan sallah ta haratu fa azzina ku yi liman kiran sallah summa aqima sannan ku yi ita da iqama summa li ummu kuma akbaru kuma sannan wanda yi ku girma ya limance ku tsakanin ku biyun mun ganshi a bukhari aw akbaru kuma sannan ko wanda yi ku girman shekaru a cikin hadisin masalama yace hukunna yau mai zin mutaqaribina fil ilmi mutaqaribaini mun kasance a ran nan muna kusa daidai da daidai mu biyun a cikin ilmi wannan ma kalmar ta zo a cikin sahih bukhari ban mantawa mun ga wannan kalmar a cikin hadisin isma'il yake cewa khalid yana cewa qurtali abi kilaba nace ma abu kilaba fa ainal qur'an ko kuma fa ainal qira'a ina qira'a take akai magana cewa wanda yake girma bayan ko mun san annabi yana cewa aksarukum qur'ana sai yace innahuma kanu mutaqaribaini suna kusa da kusa wajen karatun qur'ani shi yasa aka ce wanda yake shekaru hadisi na karshe na 586 al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba haddathana husayn ibn isa al-hanafi haddathana al-hakim ibn aban an ikramata an ibn abbas qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan tana daga cikin ruwaya da hanyar da al-imam ibn hazm az-zahiri Allah mashi rahama bai yarda da ruwaya ikrama daga ibn abbas ba ya dauke ta a ƙarya ce shi yasa ya raunana hadisi da dama dake cikin sahih muslim tunda sun zo ta hanyar ikramata maula ibn Abbas daga ibn Abbas yace bai ji hadisi ko ɗaya daga gare shi ba duk ƙarya ce amma malamai basu bar shi ba. Ibn Hazm shine akan kuskure, duk da jagora ne, gimshiki ne cikin ilimin hadisi, bai tabuwa. Kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyu azzil lakum khiyarakum, wanda zasu muku kiran sallah zababbun ku, mutanen kirkin ku, wali ummukum qurra'ukum, wanda suke makarantan ku shi ya dace su limance ku. Yace wa kullama yakunu aqra'u fa huwa afdal, yace duk lokacin da ya kasance mutun shine mafi kira'a shi ya dacewa ga limanci, in ya san masail kin sallah. Fa inna afdalul azkar wa adwaluha wa asabuha fi salati inna ma huwa alqira'a, yace dan saboda mafificin zikiri da mafi tsawo da mafi wahala cikin sallah shine karatu, kuma cikin shi akwai girmama zancan Allah da gabatar da makaranci, kuma zuwa ga nuni akan cewa daraja shi da daukakan makarancin Qur'ani duniya da lahira ce, kamar yadda mun gani cewa gobe kiyama adadin daraja ta aljanna adadin daraja ayoyin Qur'ani. To kenan anan ma alimanci sai aka bashi wannan, kamar yadda yake umarta akan Annabi sai yayi umarni cikin in mutane da yawa sun mutu wajen binnewa a sa wanda a gabatar da al-aqra wanda yake karatun Qur'ani. Haka al-Imamul Mulla Ali al-Qari hada cikin al-Mishkat, Munziri yace Ibn Majah ya huddo shi, cikin sanadin shi akwai Husain ibn Isa al-Hanafi al-Kufi. Malamai da dama sun soke shi, Abu Zur'ata da Abu Zur'a da Abu Hatim al-Razi sun danyi magana akan shi. Dara Qudni ya hadu cewa tafarrudi ne yayi tafarrudi game da wannan hadisin, ma'ana shi kadai ya rawaito shi, babu wanda ya rawaito shi sai shi, wanda at-tafarrud nau'un min anwa'il illa, yana daga cikin nau'i na illa wanda an yi littafai da dama akan shi. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai cikin wannan littafi mai albarka. Allah ba mu lada na kuskure, Allah madaukin sarki yayi mana gafara madaukin sarki. Ina akwai ta sanarwa da akwai wani dan uwan mu cikin masu mutaba'ar wannan darussa, littattafai yake ji muna huddawa ana sawa, a sa wannan a sauki, a sa wannan a sauki, yayi kokarin aiko da jika 50 yace a aje duk lokacin da za a huddo littahi a buga ma dalibai har zuwa lokacin da ta kare. Kenan insha Allah ta'ala mu sashi cikin addu'a, Allah saka mushi da alkhairi. Kuma haka ake so duk abubuwa na addini ana son kamawa, ana son taimakawa cikin sha'anin addini. Duk wanda ya kama ma dalibin ilimi, ya kama ma wanda yake mai karatu ne, kai yayi duba cewa kawai wannan na kama ma, kan mutun yayi keta cewa wannan na kama ma, ko kuma ganin cewa shi na taimaka ma, ka sa kanka a kai tsaye ka taimaka ma dalibin ilimi cikin abin da ya shafi ilimin shi, ka sa a kanka Allah kan ma ba shi ba, dan saboda wannan ilimin da yake na addini. Littattafan da za a buga masalan har abada ka dauko littafin ka kari da harafi daya, mutun ya samu wannan lada. Muna yin kokarin mu, to amma kuma littattafan da ke gaban mu na karan kanmu ma sun ishe mu aiki. To kenan wannan Allah madaukin sarki ya saka mushi da alkhairi, yana cikin masu mutaba'an mu an bu'ud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.